Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Abdullalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Alhamis 8 ga watan Oktoba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanan labaran duniya.
A wata muhawara da ta nuna yadda aka samu rarrabuwar kawuna matuƙa game da matakan da ƙasa ta ɗauka game da cutar coronavirus, mataimakin shugaban ƙasa Amurka Mike Pence da mataimakiyar ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat Sanata Kamala Harris sun yi gaddama kan irin shawarar da shugaban ƙasa ya yanke a kwanakin farko na bullar wannan annobar. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Laraba cewa yana so ya dawo da dukkan sojojin Amurka gida daga Afghanistan kafin ƙarshen shekara. Mahukunta a kasar Mexico suna kokarin gano asalin wani karamin jirgin sama mai dauke da hodar Iblis mai nauyin fan 880 wanda ya faɗi sakamakon binsa da aka yi.
Kanin labaran duniyar kenan. To bayan da hukumomin Najeriya suka bada umarnin a bude makarantu a duk faɗin kasar, tuni har dalibai sun fara shiga ajujuwa a wasu jihohin, yayin da ake fargabar hukumomi ba su kammala kintsawa ba wajen samar da matakan kariya daga cutar coronavirus.
Ni ina makarantar Muhammad Layya Nizamiya a cikin garin Birnin Kebbi, inda yara sun fito daga sun dawo makaranta kuma mafi yawancin su da kuma suke ajujuwa daidai ba su da kafin su kare kai daga kamuwa da wannan cutar.
Gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum ya kalubalanci jami'an sojin Najeriya da su maida hankali kan yaki da ta'addanci da ke addabar kasar maimakon shiga harkokin siyasa da babu ruwansa a ciki.
Yace yayin da babban kafin sojan kasar Najeriya yake bayyana nasarorin da suka samu a zaben Edo da ma zaben Ondo mai zuwa, na ɗan razana kaɗan saboda ina so hankalin jami'an sojin Najeriya da kuma wajen wannan yaki da 'yan ta'adda.
Muna tafi da ƙarin bayani idan kuka biyo mu a cikin shirin. Baya ga haka muna tafi kuma da shirin lafiya uwar jiki da kuma wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma dai bari mu fara da shirin labaran duniya tukun.
Jama'a assalamu alaikum. A wata muhawara da ta nuna yadda aka samu rarrabuwar kawuna matuƙa game da matakan da ƙasa ta ɗauka game da cutar coronavirus, mataimakin shugaban ƙasa Amurka Mike Pence da mataimakiyar ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat Sanata Kamala Harris sun yi gaddama kan irin shawarar da shugaban ƙasa ya yanke a kwanakin farko na bullar wannan annobar. A cikin muhawarar ta tsawon minti 90 ta daren jiya Laraba a jami'ar Utah da ke garin Salt Lake, Pence da Harris sun yi jayayya kan jerin batutuwa kama daga tattalin arziki da muhalli zuwa rigimar da ke tafi game da wadda Trump ya zaɓa ta zama mai shari'a a kotun koli. Amma sanarwar da Trump ya yi da safiyar ranar Juma'a da ta wuce cewa ya kamu da cutar coronavirus ta sa 'yan takara sun maida hankali sosai kan annobar da ta yi sanadiyar mutuwar sama da mutum 211,000. Kana sama da mutum miliyan 7.5 suka harba a Amurka, a cewar alƙaliman jami'ar John Hopkins. Harris ta ce jama'a Amurka sun gamu da abin da ya zama gazawa mafi girma ta duk wata gwamnatin shugaban ƙasa a tarihin ƙasarmu. Amma Pence ya ce matakin da shugaban ƙasa ya ɗauka na tsaida duk wata zirga-zirgar jiragen sama daga China a farkon annobar ta bakinsa ya ba mu lokaci da muke matuƙar buƙata har muka samu damar yin gangami mafi girma tun bayan yakin duniya na biyu. Sannan na yi imanin hakan ya ceci dubban rayukan Amurkawa. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Laraba cewa yana so ya dawo da dukkan sojojin Amurka gida daga Afghanistan kafin ƙarshen shekara, wadin da ya ma ya yi matuƙar fin wanda gwamnatinsa ta gabatar tun a farkon mulkinsa sauri. A jiya Laraba da daddare shugaba Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa ya kamata raguwar jaruman sojojinmu 'yan kaɗan maza da suke a Afghanistan su dawo gida zuwa lokacin Kirsimeti. Yakin da ƙasar ta fi daɗewa tana yi ya fara ne a shekarar 2001. A lokacin da sojojin Amurka suka mamaye Afghanistan biyo bayan har-haren 11 ga watan Satumba a birnin New York da Washington DC, mamayar ta tumɓuke gwamnatin Taliban mai mulkin Afghanistan wadda take da alaka da ƙungiyar ta'addanci ta Al-Qaida da shugabanta Osama bin Laden wanda ya kitsa harin 11 ga watan Satumba. Mahukunta a kasar Mexico suna kokarin gano asalin wani karamin jirgin sama mai dauke da hodar Iblis mai nauyin fan 880 wanda ya faɗi sakamakon binsa da aka yi. Ministan tsaron Mexico ya sanar jiya Laraba cewa mutum biyu da suke cikin jirgin saman sun mutu. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa hukumomin sun ce jiragen sama masu saukar ungulu na sojojin Mexico ne suka fafari jirgin na tsawon ɗaruruwan mil a sararin samaniyar Mexico a ranar Litinin kafin mansa ya kare kuma ya fada a tsakiyar Mexico. Hadarin ya auku ne kasa da mako biyu bayan da hukumomin kasar suka ce wani jirgin saman kasuwanci da aka sace a Mexico ya hadari a Guatemala kusa da filin jirgin saman daji dauke da kwayoyi da makamai. Masu gabatar da kara sun ce akalla an samu gawar mutum biyu a wajen hadarin.
Kaida Muhammad Hafiz Baballi wanda nan ba ta jimawa ba zai sake dawowa domin kawo mana karashin labaran duniyar. To da farko a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya, dalibai sun koma makarantu bayan da hukumomin kasar suka bada umarnin a bude su. Sai dai masu lura da al'amura sun ce akwai rauni sosai dangane da matakan kare yara daga kamuwa da cutar coronar. Abinda wasu ke ganin kamar ba a shirya ba aka bude makarantun, yayin da gwamnatin jihar ta ce tana sani da matsalolin kuma tana kan kokarin shawo kansu. Daga birnin Kebbi ga Muhammad Nasir da ƙarin bayani.
Dukkanin makarantu a jihar Kebbi sun bude kuma ɗalibai sun koma cike da shauki na dawowa makaranta. Wasu daga cikin ɗalibai suna da masaniya akan cutar ta corona da matakan da ake bi a kare kai daga kamuwa da ita.
Mace ta ji faru cuta ce in ta kame ka in kana da ita kalli kamun ko ta bine kai ko ta hanyar shaida ko kana samun cutar.
Mare sauransu cuta ta wadda Allah ya kawo cikin duniya, sannan kuma illar da ta kai da waɗanda ba su yarda da ita ba, ba su yarda da su wanke hannunsu ba.
Hali yanzu ina makarantar Muhammad Layya Nizamiya a cikin garin Birnin Kebbi, inda yara tuluku daga sun dawo makaranta kuma mafi yawancin su rasuwar suke anguwa sai dai basu da tafukumin kare kai da kama daga wannan
cutar. Sunana Ibrahim Bello, kuma ni wato ɗalibi ne na harkar ilimin kimiyya da fasaha wato gehen tattalin arziki kenan. Kamar misali akwai makarantar da na sama suna da bucket na wanke hannu amma ba toka ruwa daya ciki, akwai wuraren da ma kwata-kwata ba su da shi, akwai makarantar da na iskamu ma bokiti wanga na roba henti da wata toka sabulu na iskamu sun aji kuma babu ma ruwa domin a cikin garin ma babu ruwan da za su diba su kai makarantar da su aji a wanke hannu. Kaga maganar dai an shirya bata taso ba.
Wannan nesa wasu yan kishin kasa suka ga ya dace su bayar da tasu gudunmuwa don kare yara da ma al'umma daga wannan cutar.
Sunana Malam Ibrahim Aliyu Lalala, Birnin Kebbi. Ke chairman na kungiyar yara Youth Development Association. Da yaran da annan makaranta daga ɗayanmu sai kannanmu. To mu idan muka kare kanmu muka bar ɗayanmu su zo makaranta ba tare da wata kariya ba. So idan suka cutu da ƴan uwansu suka koma gida shi kan yiyu kuma abinda suka doko nan kuma suka yi muna can gidajenmu. Kage kenan an yi ba ai ba.
Gwamnatin jihar Kebbi ta aminta da cewa babu isassun matakan kariya daga kamuwa da wannan cutar a makarantu. Sai dai ta ce akwai dabarun da ake amfani da su. Muhammadu Magawata Aleru shine kwamishinan ilimi a jihar ta Kebbi.
Washe kan bar su mun ba su ba. Amma da ke mun wannan makaranta ne mu hada ma akwai wani sun improvisation wanda za a dauko wani abu a madadin wani abu.
Eh na ga da wasu makarantun ne na ga mafi yawan yara ba su da wannan kafin kuma
idan yi kira. Wannan yaran sun yanka sun dake gaba da su kama cewa tabbatar da kowane yaro ya ba taron shi a kalla a yaro da kan gumi mu guda biyar dai wanda zai in wani jiwon dawo washe wal masu wanda sake wanki
sai da can gina tazara a cikin azuzuwa dama can inda aka fito babu wannan tazara din
babu
ko ga ka hasa
to bare bare
ina bare ga wasu
sai ya ci kai ga sai ga ruwa suke akwai damuwa kwarai musamman a cikin dakunan kwanan yara dalibai ana muna kuma ana kuma kwarai
ko bayan hakan. Akwai makarantu da dama waɗanda 'yan gudun hijira suka mamaye duk da yake gwamnati ta ce ɗalibai su koma makarantun domin an umarci 'yan gudun hijira da su koma a garuruwan su na asali. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
Kasuwannin hannayen jarin yankin Asiya sun ɗan cira yau Alhamis bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya kira ga 'yan majalisa da su amince da wani karamin bangare na tallafin coronavirus. Kasuwar Nikita Japan ta cira da ɗigo 9 cikin 100, S&P ASX ta Australia ta cira da kashi 1 cikin 100, Kospi ta Korea ta Kudu ta cira da ɗigo 2 cikin 100, ita ma T-Sec ta Taiwan ta cira da kashi 1.1 cikin 100. Hang Seng ta Hong Kong ta yi kasa da 5.5 cikin 100 a hada-hadar da aka yi da rana, yayin da Sensex ta Mumbai ta cira da kashi 1.3 cikin 100. Kasuwar Shanghai Composite ta ci gaba da zama a rufe sakamakon hutun kasa, a hada-hadar kayayyaki kuwa an sayar da zinare kan dala 1,898.50 sama da ɗigo 4 cikin 100. An sayar da danyen mai na Amurka kan dala 42.21 kowace ganga. Kana danyen man Brent an sayar da shi dala 42.29 kowace ganga, wato yayi sama da ɗigo 7 cikin 100. Kasuwannin hannayen jarin Amurka sun fadi ranar Talata, bayan da Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa gwamnatinsa ta dakatar da tattaunawa da shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi kan sabon tallafin coronavirus. An wallafa sakonnin gargadin guguwa, kuma ana ci gaba da kwashe mutane a yankin gabar tekun yammacin Amurka kafin isowar guguwar Delta da ake kyauta da zaton za ta sauka a ranar Juma'a. Delta ta sauka a gabar tekun Yucatan a jiya Laraba a matsayin guguwa ta mataki na biyu. Ta kayar da bishiyoyi, ta kace wutar lantarki ga dubban mutane, ta janyo ambaliyar ruwa a titina da farfasa gilasan gidaje, yayin da ƴan yawon bude ido da mazauna yankin suke neman mafaka a wuraren da aka ware. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito cewa gwamnan jihar Kuntana Roo ya ce ba mu samu rahotannin jikkata ko mutuwa ba. Tani mai suna Jose Ignacio Velasquez ya ce barnar ta yi daidai da ta mahaukaciyar guguwa irinta, amma mutane suna ganin abin zai karu. Velasquez ya kara da cewa akwai iska mai karfi sosai amma babu ruwan sama sosai, kuma yana ganin za su wanye lafiya. Ƙasar Kyrgyzstan ta rufe iyakokinta don tabbatar da tsaro, yayin da ake ci gaba da tashin hankali da ya ruguza gwamnati, kamar yadda mataimakin shugaban kwamitin tsaro Umurbek Subanaleyev ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Rasha Interfax a yau Alhamis. Dubban masu zanga-zanga sun tilasta wa majalisar ministocin Kyrgyzstan yin murabus a wannan makon, sannan kuma hukumar zaben kasar ta soke sakamakon zaben 'yan majalisa da aka gudanar a ranar Lahadi, lamarin da ya sa kasar ba ta da takamaiman shugaba.
Madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe, yanzu kuma bari mu duba harkar tsaro. Gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum ya kalubalanci jami'an sojin Najeriya da su mai da hankali kan yaƙi da ta'addanci da ke addaba ƙasar maimakon shiga harkokin siyasa. Kiran na zuwa ne yayin buɗe wani taron babban hafsan sojin ƙasar Najeriya a garin Maiduguri da ke shiyar arewa maso gabashin ƙasar. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Daudabiyu.
Gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum ya ce ya kamata jami'an sojin Najeriya su mai da hankalinsu sosai kan abin da ya shafi harkokin tsaro ba batun zaɓuɓɓuka ba. Gwamnan ya dai bayyana hakan ne a lokacin da ake buɗe wani taron jami'an sojin Najeriya na kwanaki hudu da aka gudanar a garin Maiduguri, da kuma babban hafsan sojojin ƙasar Najeriya Lieutenant General Yusuf Tukur Buratai ya yi wannan furuci na cewa sun samu nasarar gudanar da zaɓuɓɓuka ba tare da samun wani cikas ba, musamman ma a zaben da aka yi a jihar Edo.
I'm happy to know that this is permeating through the ranks, as was evident during the recent conduct of Operation Safe Conduct in Edo State.
Ya ce wannan shirin suna Operation Safe Conduct da aka aiwatar lokacin zabe a jihar Edo wata shaida ne da ke nuna da cewa yanda jami'an sojin Najeriya suka aiwatar da ayyukansu abin yabawa ne.
On this note, I want to congratulate the general officers and men of the two division Nigerian Army for their professional conduct during the Edo State election. This is the standard that must be upheld always, and I expect nothing less from them in the forthcoming Edo State governorship election scheduled for the 10th of October.
Yace a wannan gaba ina son yaba wa jami'in soja da ma sauran jami'an soja kan wannan aiki da suka gudanar. Na nuna ƙoran cewa lokacin gudanar da wannan zabe na garin Edo, yace wannan shine irin abin da muke so, kuma ba ma tsammanin wani abu ƙasa da haka, musamman ma zabukan da suka gudanar a garin Ondo, a cewar babban hafsan soja Lieutenant General Yusuf Tukur Buratai. Shi ma gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum ya so mane da yaba wa jami'an sojan Najeriya kan yadda suke gudanar da aikin su a wannan shiya. Sai dai yace akwai wata bukata ta jami'an sojin ya kamata su mai da hankali a kai, musamman ma na matsalan yaki da ta'addanci.
We have no choice but to face them square, as we must not allow temporary setbacks to overwhelm us.
Yace ba mu da wani zabi illa mu ga cewa mun fuskance su, kar kuma mai da mu dinga samun koma baya duk da cewa ana samu nasara yan kwanakin nan.
I wish to ask the Nigerian Army to change the world narrative altogether to finish the crisis. Attack, they say, is the best defense.
Yace ina so in kira ga jami'an sojin Najeriya san da yanayin yadda ake gudanar da wannan yaki don a kawo ƙarshen wannan matsala baki daya. Aka ce kai masu hari shine babban kariya, dole ne jami'an sojin Najeriya su dinga kai masu hari a duk duk makoyar su ba su bari maharan suna amfani da dama suna kawo masu hari ba.
When the Chibok Army staff is mentioning the success story of the Do election and the forthcoming election on Do, I'm a little bit scared because I want the attention of the Nigerian military to be in the forefront in fighting the insurgency.
Yace yayin da babban hafsan sojan kasar Najeriya yake bayyana nasarorin da suka samu a zaben Edo da ma zaben Ondo mai zuwa, na dan razana kadan saboda ina so hankalin jami'an sojan Najeriya ya koma wajen wannan yaki da yan ta'adda, a cewar gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Kuma da Allah a gaida Haruna. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na lafiya uwar ciki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki. Kamar kullun ni ce Aisha Sule ya dauke da shirin.
Amin. Amin summa amin ya Allah. Amin. Amin summa amin ya Allah.
Sauraro, idan ana biye da mu a cikin shirinmu na lafiya uwar jiki, inda muke tattauna batun wasu sinadarai da ke haddasa cutar daji wato kansa, Dr. Mubarak Labaran Liman zai karkare da kira ga al'umma game da illolin waɗannan sinadarai da kuma yadda za su yi ta'ammali da su. Sannan kuma mu karkare da bayanai akan ranar lafiyar idanu ta duniya wanda ya daidai da wannan rana ta 8 ga watan Oktoba.
To wallahi gaskiya kan hajjia wannan matsala ce sosai, saboda farko dai in suka duba akwai wannan babban shiri da ake da shi na gwamnatin tarayya ne da za a yi a bunƙasa harkar noma. Kuma tabbas noma ita ce ginshiƙin al'umma, mu duk kuma sana'ar da mutane muka fito gara da ita.
Kuma
tabbas dole ne mu samar da abincin da za mu ciyarwa da kanmu. To amma kuma a bai daya dole a wani bangaren a kungiyoyin abu ana duba tokar kokarin bunƙasa harkar aikin noma sai ayi kuma fadibare, saboda a lokacin da manomi aka yi ta kokari yayin mu'amala da wannan kayayyakin nagaran, yadda yana mu'amala da su kuma zama a bayan wani lokaci ya zuwa kwanta bai da lafiya ya samu ciwo, sun ga ayi ba a samu ribar da ake so a samu ba. To babban wayar da kai shine gaskiya ya kamata a ce yanda gwamnati take da shiri na kaman bunƙasa ya kamata a shigar da shi kanshi shirin wayar da kan su kansu manoma akan illoli da matsalolin amfani da waɗannan abubuwan. Dan mun san abu ne mai wahala wai a ce za a ce wai a daina amfani da waɗannan abubuwan, tunda gaskiya mutane a riga da an ji daɗin su kusan duk duniya ma ana amfani da su. To amma kaman abu ko a nan kasashe masu tasowa idan muka ci gaba ku inda kuke, mun san akwai wannan matsaloli sosai sosai. Ko kwanan nan akwai riba sosai da aka kai da su kamfanin kaman da suke wannan glyphosate wanda shi ne sinadarin da yake kashe ciyayi, da mutane suna da sharo'i a nan Amurka wanda sun kada yuhu wanda ko yanzu na akwai compensation da za su biya kawai zan dala biliyan goma ga mutane wanda suka kamu da cutar kansa a sanadiyar mu'amala da waɗannan sinadaran. To babban dai wayar da kai shi ne farko mu kira ga su manomanmu su sani cewa da takin zamanin nan da su wannan sinadaran nan na kashe kwari da na kashe ciyawa suna da illa, shi ne farkon su kira da kuma wayar da kai. Ba wai abubuwa ba ne wanda ke kawai kamar ruwa da za ka iya mu'amala da su ba su da wani matsala, a'a idan haka wajibi ne a wajen amfani da su a bi iyakacin matakai na kariya wajen kare kai wajen amfani da su. Kuma har ila yau akwai daidai kaman adadi wanda ake da ayi amfani da shi, wajibi ne sai ayi amfani da wannan adadin, yadda su kaman wanda suka yi maganin nan suka faɗa ayi amfani da shi, kar a dinga gota wannan adadin, saboda kaman misali maganin kaman kwari wanda ake sawa su kaman kayan abinci, don saboda a ajiye su za a iya samu manoma su kan sa shi fiye da adadin da aka nima a sa kuma har ila yau su wannan sinadaran kamar na irin ayyabu suna da kamar wa'azi in an sawa abinci to sai wannan wa'azin dauke wannan wa'azin kamar na SPR da kafin a fitar da wannan abincin a tsayar a ci shi na wani jira kuma sai sai ne shi kara din shi kara biyu sai shi kara uku zai samu kamar manomi ko kuma dan kasuwa zai sa wannan abin ya ajiye abinci a su bayan wata uku kuma ko wata hudu maganin bai gama aiki ba za a fitar da abincin kai kasuwa kuma a tsayar da mutane
subhanallah
su kuma yi amfani da wannan abin to wannan sauran magani iyaren da tasiri iya da karfin shi dan da ya expire ba to duk wannan ka'idojin gaskiya ya kamata a ce dole ne mu alkaman kuma kuna da rawa da ku taka sosai na kafofin yada labarai wajen wayar da kai al'umma su gane dukkan waɗannan abubuwan akwai instruction ko kuma bayanai ne da za a yi amfani da su kuma yadda za a kiyaye kai wajen amfani da su ya kamata a ce manomi duk lokacin da ya sami zai amfani da wannan abin ya tsaya ya karanta wannan abu ko bai iya karanta da ni mun da ya sani ko su ma'aikatan gona wanda suke kai baka manoma dan su dinga wayar da kan mutane su nuna mutane yadda za su yi amfani da wannan abubuwa dan ya zama na manomi ya yi noma an samu amfanin gona mai kyau kuma ya tsira da lafiyar shi
to ai manufar wannan shiri kenan likita na wayar da kan al'umma
kuma Allah ya taimaki jama'a mu gabaki daya Allah kuma ba mu lafiya da zaman lafiya da mu da duka abokan zamanmu da iyalanmu da kuma da abokan arziki
Ya bona ke wada likitocin duniya babu kamar likitan Najeriya Sanau ta ka tana likitocin duniya da suka dan mutu a rayuwa Ya bona ke wada likitocin duniya da suka ce likitan Najeriya Sanau ta ka tana
To wannan kenan a yau shirin namu yayi daidai da ranar da ake bikin yaki da matsalolin gani ko kuma lafiyar ido a duniya wanda aka yi wa lakabi da World Sight Day shi yasa muka ga ya dace mu yi shimfiɗa akan wannan matsala da ke da matukar muhimmanci Bincike ya nuna akwai sama da mutum biliyan 1 a duniya da ba sa iya gani sosai kuma ba su da damar samun madubi na gani To wakilinmu Hassan Maina Kaina na wurin taro a wannan lokaci da nake hada wannan shirin da za a tattauna wannan matsala ga abin da ya dan gutsuro mana
A halin yanzu muna nan harabar asibitin koyarwa na Jami'ar Abuja bangaren kula da lafiyar ido kuma ina tare da ɗaya daga cikin jami'an da ke wannan kungiya ta ma'aikatan lafiya da ke kula da lafiyar ido ya kuma yi mana bayani dangane da muhimmancin wannan rana da kuma abubuwan da ake sa ran za a yi a yau da kuma irin jin hankali da za su yi wa gwamnati
sunana Suleiman Ibrahim ma'aikaci na kiwon lafiya a asibitin koyarwa na jami'ar Abuja da ke Gwagwalada yau 8 ga watan Oktoba rana Alhamis ta biyu a cikin wannan wata ita ce rana da aka ware domin wayar da kan mutane game da abin da ya shafi lafiyar ido aka sa mata suna World Sight Day ma'ana ranar gani ta duniya abinda a yau ana son a gabatar da bayanai da wayar da kai da jan hankali game da abin da ya shafi lafiyar ido saboda bincike ya nuna akwai sama da mutum biliyan 1 a duniya da suke da damuwa ta ido kuma da yawan waɗannan mutane za su iya samun waraka in aka sanar da su abinda ya kamata su yi saboda haka nan aka ware wannan rana aka fara kuma yin irin wannan aikace-aikace da gabatar da kasidu da jawabai tun daga shekara ta 2000 yau ya kama shekara 20 kenan da fara gabatar da bayanai da tunawa da ranar gani ta duniya abu na biyu da ake son a gabatar a irin wannan rana shine a jawo hankalin gwamnati da jami'ai da manya da masu ruwa da tsaki domin su kula su bada kulawa ta musamman game da abin da ya shafi lafiyar ido a ware kudade da kai don neman kayan aiki da magunguna da sauransu domin kula da lafiyar idanu abu na uku shine a ware waɗansu mutane na musamman shine target population wanda da sun riga sun samu damuwa ta ido domin a yi musu bayani na su na musamman akan abin da ya kamata su yi da abin da ya kamata su bari domin idanuwansu su inganta abin da ya saura na ganin su ya tsaya kada ya yi da salalacewa da tabarbarewa abin da za a iya maidowa wanda aka rasa na ido a maido da shi su wannan shine abubuwa na musamman da ake son a gabatar a irin wannan rana wannan rana na da muhimmanci ga duk ma'aikatan lafiya da suke gefen ido rana ce da ake gabatar da jawabai da kasidu da jan hankali ga gwamnati domin a ware kasafi na musamman domin kula da lafiyar ido samar da kayan aiki da magunguna da duk abin da ya kamata domin a kula da lafiyar ido na al'umma akwai mutane da yawa da suke fama da ciwon ido wanda idan aka wayar da kawunan su aka sanar da su abin da ke damun su aka kuma samar da kayan aiki da magani da sauransu a hanya mai sauki za su samu waraka za su ci gaba da gani da idanuwansu
to anan za mu karkare wannan shirin muna fata an amfana a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su a cikin shirin da ma Julie Lovers Gresham da ta hada mana shirin akan faifai ni ce Aisha Tisle ku kasance cikin koshin lafiya
kuma da Allah a gaida Aisha Tisle yanzu kuma sai sakonin da kuke aika mana ta hanyar email
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Muhammad Salihu Kauran Namo da Zamfara. Yace fatan alheri ga sabon sarkin Zazzau, Ambassador Ahmad Nuhu Banmali. Muna kira gare shi da ya maida hankali wajen ganin ya hada kan ƴan gidajen sarautar Zazzau da ma al'ummar masarautar Zazzau baki daya. Da fatan Allah ya ja zamanin sabon sarkin Zazzau. Amen. Wasiƙa ta gaba kuma ta hadin gwiwa ce wanda ke cewa Assalamu alaikum muryar Amurka. Hakika yunkurin shugaba Muhammadu Buhari na inganta rayuwar malamai ta hanyar gyara albashinsu da ƙara musu shekarun ritaya abin ayyaba ne kuma muna fatan rijiya ba za ta bada ruwa ba guga ta hana domin fa an jima ana ruwa ƙasa na tsotsewa sako daga Aminu Adamu Malama Duri da Rabi'u Dakwar Dinari da Umar Baban Yayin Sabon Gida a jihar Jigawa Wasiƙa ta gaba ta fito ne daga Alhaji Abubakar Zubran Dangusau yace Assalamu alaikum VOA Hausa Gaskiya bamu ji dadin yadda gwamnati ke tura dabban jami'an tsaro a duk wata jihar da za a yi zaben gwamnati ba amma a ɗayan gefen kuwa sun gagara tura jami'an tsaro a jihohin Arewa masu fama da fitinan ƴan bandaga Wasiƙa ta ƙarshe kuma daga Jamhuriyar Niger ne tace Assalamu alaikum VOA Hausa Ina so ku bani dama in yi kira ga ƴan siyasar Jamhuriyar Niger don Allah su danga sassauta kalaman su a lokacin tarukan siyasa domin zafafan kalamai ba su da dadi sako daga baban diman mambanda da magaram mun gode da waɗannan sakonnin a ci gaba da aiko mana da su
yanzu kuma sai labari a takaice
A wata muhawara da ta nuna yadda aka samu rarrabuwar kawuna matuƙa game da matakan da ƙasa ta ɗauka game da cutar coronavirus mataimakin shugaban ƙasa Amurka Mike Pence da mataimakiyar ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat Senator Kamala Harris sun yi gaddama kan irin shawarar da shugaban ƙasa ya yanke a kwanakin farko na bullar wannan annobar. A cikin muhawarar ta tsawon minti 90 ta daren jiya Laraba a jami'ar Utah da ke garin Salt Lake, Pence da Harris sun yi jayayya kan jerin batutuwa kama daga tattalin arziki da muhalli. Zuwa rigimar da ke tafi game da wadda Trump ya zaɓa ta zama mai shari'a a kotun koli. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Laraba cewa yana so ya dawo da dukkan sojojin Amurka gida daga Afghanistan kafin ƙarshen shekara. Wadin da ya ma yi matuƙar rufin wanda gwamnatinsa ta gabatar tun a farkon mulkinsa sauri. A jiya Laraba da daddare shugaba Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa ya kamata raguwar jaruman sojojin mu 'yan kaɗan maza da suke a Afghanistan su dawo gida zuwa lokacin Kirsimeti. Mahukunta a kasar Mexico suna kokarin gano asalin wani karamin jirgin sama mai dauke da hodar Iblis mai nauyin fan 880 wanda ya fadi sakamakon binsa da aka yi. Ministan tsaron Mexico ya sanar jiya Laraba cewa mutum biyu da suke cikin jirgin saman sun mutu. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa hukumomin sun ce jiragen sama masu saukar ungulu na sojojin Mexico ne suka fafari jirgin a tsohon ɗaruruwan mil a sararin samaniyar Mexico a ranar Litinin kafin man sa ya kare kuma ya fada tsakiyar Mexico.
Masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamarun da Chadi. Wato 8:30 kenan agogon Ghana, za mu sake dawowa da wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu kan amadadin shi Muhammad Hafiz Babullahi ta ni gabatarwa, sai kuma Julie Leathers Gresham ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu.